sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 15 ga watan Fabrairun shekara ta 2020, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Yau Asabar, hukumar lafiya ta kasar China ta ce wasu ƙarin mutane 143 sun mutu daga cutar coronavirus, lamarin da yasa adadin yawan mutanen da cutar ta kashe ya kai kusan 1,500. Haka kuma hukumar ta tabbatar da ƙarin mutane 2,641 da suka kamu da cutar. Duk da haka, wannan ya nuna raguwar yawan da aka fitar a 'yan kwanakin nan. A jiya Juma'a, China ta bayar da rahoton mutane 590 da suka mutu. Gwamnatin ƙasar China ta canza hanyoyin da take bi wajen kula da masu cutar da kuma fara kidaya ga sabbin mutanen da suka kamu da cutar. Da wannan sabbin bayanan da aka samu, yawan mutanen da cutar ta kama a ƙasar sun kai 66,492 ya zuwa daren jiya Juma'a. Yawan mutanen da suka mutu kuma ya kai 1,523 a cewar hukumar. A wani aikin haɗin gwiwa da China, wanda hukumar lafiya ta duniya WHO ke jagoranta, za a kaddamar da bincike kan cutar coronavirus a cikin ƙarshen makon nan. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙasar Koriya ta Arewa ta yi gwajin sabuwar cutar coronavirus, amma har yanzu bata bayar da rahoton kamuwa da cutar ba, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a. A daidai lokacin da ƙasashen duniya ke nuna damuwarsu cewa Koriya ta Arewa bata da kayayyakin aikin da suka kamata domin tunkarar annobar. Koriya ta Arewa dai ta katse duk wasu harkoki da ƙasashen duniya bayan bullowar cutar coronavirus, wadda ta kashe kusan mutane 1,400 ta kuma kama sama da mutane 60,000, kusan dukkaninsu a makwabciyar ƙasar China. Koriya dai ta dakatar da shigar baƙi masu yawon buɗe ido, ta kuma dakatar da sufurin jiragen sama da na ƙasa zuwa makwabciyar ta China, ta kuma saka sabon tsarin keɓe duk wasu da suka shiga daga ƙasar daga ƙasashen waje har na tsawon wata guda. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da 'yancin da doka ta bashi ya sa baki akan shari'ar da ta shafi manyan laifuka, bayan da Attorney General William Barr ya soke shi kafin wato kan kafa saƙonnin Twitter akan ayyukan ma'aikatar shari'ar ƙasar. Trump ya kafe saƙon Twitter ne jiya Juma'a, jim kaɗan bayan da Attorney General ba a wata hira da ya yi da gidan talabijin na ABC News cewa saƙonnin Twitter da Trump ke wallafawa akan ma'aikatar shari'a da ma'aikatanta da kuma shari'u yana sa ya zama da matuƙar wahala ya iya gudanar da ayyukansa. Jayayyar da ke faruwa tsakanin Trump da babban jami'in shari'a a ƙasar na zuwa ne a ƙarshen makon da ya zo da ayar tambaya kan menene adadin ikon da shugaban ƙasa ke da shi akan tsarin shari'ar Amurka. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cewar wani sabon rahoto da gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Kenya, a shekarar da ta gabata 'yan sandan Kenya sun kashe mutane 107. Yawancin waɗanda aka kashe matasa ne maza, yawancinsu sun fito ne daga unguwannin matalauta. Rahoton ya haɗa da labaran waɗanda lamarin ya shafa, tare da bayyana wasu buƙatu ga hukumomin Kenya domin dakatar da kisan. Ƙungiyar Missing Voices, wadda ta haɗa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama aƙalla 12 a Kenya, ita ce ta haɗa rahoton. Rene Gamau ta ƙungiyar Amnesty International ta gabatar da wasu alƙaluma.
69% of those who were killed were youth between the ages of 18 and 35. 20% were below the ages of 18 years of age.
Ta ce kashi 69 cikin 100 na waɗanda aka kashe matasa ne masu shekaru tsakanin 18 zuwa 35. Kashi 20 cikin 100 suna 'yan ƙasa da shekaru 18, waɗanda za a iya kira ƙananan yara. Kashi 80 cikin 100 na waɗanda aka kashe a shekarar 2019 suna ƙasa da shekaru 35. Ta ce muna mayar da matasanmu masu laifi, muna cin zarafin matasa talakawa. A jiya Juma'a Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da fararen hula 1,140 aka raba su da mahallansu daga arewa maso yammacin Siriya cikin kwanaki uku da suka gabata kadai. Dada muni da fada da ake a Idlib da Aleppo yayi ya tilasta mutane sama da 830 ficewa daga mahallansu tun farkon watan Disamba, wanda har ya sa Majalisar Dinkin Duniya ta ce shine matsalar jin kai mafi girma tun lokacin da aka fara tashin hankali a shekarar 2011. Mutane kusan miliyan uku ne ke zaune a lardin. Yawancin mutanen da suka bar gidajen nasu sun nufi arewa zuwa wasu sansanoni da tunni suka cinkushe da jama'a da ke kusa da iyakar Siriya da Turkiya. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya zargi wasu jami'an diplomasiyya kasashen waje da dama da nuna kiyayya ga gwamnatinsa.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barka da sake dawowa wannan zaurin.
To barka ka dai malama Grace.
Bari maka tabature mun miss dinka.
Ai gaskiya kam ai ko ni na miss din zaurin. Ke san yanayin abin ga yanayin aikin sai jefa ka kowace rana yau kuma a ce wannan rana
ne. Yau kada rana gobe kada
wani sani. Kana dare gobe kana kwana ma wurin aikin da yake sauraron.
Barka kuma da dawowa Ayowa.
Ai gaskiya gidan kankara zaki ce.
Me ka gano?
Wayyo kankara.
Ai irin wanda kake so. Dama ai kai ka neme ta.
Kai.
Sun da ya ja ruwa.
Kai.
Gamdan ba kara.
Ai ni wato kin san ma abin da ya ta min da hankali. Ni tun daga saman jirgi da wai da zamu sauka. Na duba ko ina
fari.
Sai naga ko ina fari nace to wai anya wannan wurin ba za a darji ba ko ya sauka.
Ba san ko sai ya ta ko wanga wuri.
Kai nisi to Allah sai sun gyara titin da zamu zo don gaskiya in baka ba gyara baka akwai matsala komi malama Grace da wurin daki da wato da motoci da komai kankara ta ruwi sai an gina an fita
sai an sassako shi
sai an sassaka a hita
an fidda shi
kai abin da ban ma wani
Allah daya gari ban
gaskiya kam
to bari mu bude wannan babi da gaishe kamar yadda muka saba zamu fara mika gaisuwar ta'aziya ga Ilahirin al'umma jahar Plateau domin rasuwar tsohon mataimakin gwamnatin jihar Plateau kuma tsohon senator wanda ya rasu a matsayin senator ne wakiltar mazabar Plateau ta kudu Ignatius Daton Longjing wanda ya rasu a wani asibiti da yake jinya a birnin tarayya Abuja sakamakon gajeruwar jinya to muna yi ma al'umma Ilahirin al'umma jihar Plateau da kuma iyalin marigayin baki daya
gaskiya kuma an yi babban rashi gaskiya
da wannan rashi
Najeriya ma ta yi rashi gaba daya
to sai kuma waɗannan gaishe da suke hannuwan mu wannan gaisuwa ta fito ne daga hannun Kabiru Abubakar bulan yaki bulan da muka ci
kware ku sakkutuba suke ai
Allah ya ba mu ikon sake cin wannan bula
to amin ki gaskiya
bula sai matan na sanyin na to yace assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ina gaida Hassan Muhammad Binanci Sakkwato da Musa Ibrahim Santurakin Pindiga da Ango Comrade Baffa Haruna Bajuga da amaryarsa Aishatu Muhammad Adam wacce aka fi sani da anti da Abubakar Jibrin Dangu Saus da Latuk da Alhaji Maji Sangaru da Usman Muktar dan Niger sai Bello mai kala-kala da dan Asabe mai fata ya wuri da Balan Ango malaman makaranta ya wuri da Murtala Muhammad Muburiya da kuma Fatima Abubakar Bulanyaki da fatar an tashi lafiya
wannan kuma sako ne daga Comrade Bala Usman Karasuwa Allah ya sadi na faɗi daidai ko ni ai a jihar Yobe yace gaisuwa da fatan alheri ga Comrade Bishir Dauda Katsina Abubakar Baba Aji da Maturu Zanna mai lemu da Maturu Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu Kano Baba Gana Alhaji Dambuwa Unguru Alhaji Umar Forever Gashua baban gida chairman Kakabore Hadeja Ibrahim Direba Jajimaji Allah ya sanya hadi dai Muhammadu Ayye Kafinta Jajimaji Ali Wakili Jajimaji Zanna Grema Jajimaji Musa Alhaji Usman Jajimaji Ahmad Goni Karasuwa Haruna Mai Gari Karasuwa da karshe ce da Usaini Dangote Karasuwa
to madalla sai wasika da ta fito daga hannun Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa yace yana mika gaisuwa ga Alhaji Sule na Yashi Bajoga da Dr. Sa'idu Sani Badigu da Damo Sarkin Hakuri sai Honorable Alhaji Isa Mahmud Muhammad Wabu da Babayo Saban Layi Tarmasuwa da Hajiya Asabe Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Alhaji Aliyu Mai Citta Bajoga da Ahmed Suleiman Bajoga da Malam Alasan na Abba Lafiyan Barebari da Usaini Kwaya Zindiwa Allah ya sa wannan kwaya haka take
to
da mai girma sarkin Zindiwa Salim Muhammad Halliru Allah ya kara lafiya amin
sako na gaba shi kuma zan ce kai wannan kan yayi son kai da yawa wato Abdul Muttalib Mande
Magariya
ya zaki ko yayi zari da yawa in ya rubuta kusan mutum
21
eh haddin na 22 ya rubuta kila sai dai abin da mace dai mance to gaskiya saboda akwai gaishe da yawa kuma lokacin ya dan takaitacce ne zamu baka mutum 10 ko muna kira ga masu saurari a dan
dinga takaita ma to
eh na zura mai da yawa ko
a ba lai
to shike da to yace da farko dai wato sakon gaisuwar sa ne zuwa ga honorable Naziru Mu'azu Maggarya kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara sai Nasiru Shehu Yunusari da Abubakar Salisu Gozaki sai Ali Abdullahi Dorombaga Mubarak Aliyu Banga Murtala Bala Harka da Haruna Abdulmuminu Mai Godo Ashiru Lawal na goma ruwan bore Muhammadu Salihu Kauran na mode sai na goma yace Umar na mai ru makira sauran kuma sai su yi hankuri amma dai yana gaishe ku
yana gaida ku duk wanda ya san shi yana jerin wannan sunayen kuma ga ji sunan ka baki la kai ne na 11
gaskiya kan gobe sa ka na daiko ne
ya fara daga 11 to sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Dauda Garba bin Afan Pataskum da yace yana gaida Hafiz Sani Murabus Attajiri da shugaba Iliya mai shayi garkin daura sai mai yale official na kungiyar FC Sahel unguwar Jaji da Muhammad Habibu Abubakar Gombe unguwar Jaji wato mai unguwa Shehu da Malam Bello limamin masallacin yan Izala unguwar Jaji da Abdullahi mai kifi unguwar Jaji sai Alhaji Idrisa de Gubi Allah ya sa na faɗi de Gubi daidai baban Musale dake unguwar Jaji da Shehu Adamu Rijau da Sadi Inaji da kuma Suleiman Adamu da Iliya journalist kila journalist kama kila dan jarida ne irinka da kuma IKD Isa Lawan Girgir sai Abdulsalam Dambam daga karshe yana gaida Hamisu Heri
da shi kuma Yusuf mai leda gololo shi kuma gaisuwa ce ya aiko zuwa ga Abubakar Kawo Girgir da Abdulrahman mai maganin dabbobi Budwa da Maina Abba sarkin Guzumbana da Muhammadu Awaisu Kafinta Gamawa da Rabi wato Rabi Udati mai kayan miya gololo da malam mai zanen hula gololo da kuma Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri amma babu Murtala Faruk kan yin an bashi kai yau Allah an bashi ka
baba lafa kai
mata fito gololo an bashi ka
Idan kuna san ku ganni zango ku ce ushe
ushe
Idan kuna san ku samu rahama ku ce Allah I need love.
kina faɗin gaisuwar nan ta farko akwai wani dada ko gari ne ko ma menene ne jike ambata tarmasuwa amma kin san kalma ce ta Hausa ko
tarmasuwa
kin san duk basa ko ce mallamin Hausa ne
to
au mallamin Hausa na
to yi bayani
a ai yanzu wai sunna nika ir auna fahimta ke ingani kina fahimta ko ko dai
ban je Ghana ba
to ai kin san komi wasu abubuwa akwai abubuwa da yawa din da suna da sunan da aka dan saka ya musu saboda wata alkunya ko kuma wasu suna dan da hatsari sai a ce wai kamar kunama misali kin san al'adar Bahaushe can gargajiya ana cewa ba a faɗin sunanta in ka faɗi sunanta za ta cije ka so sai dai a ce mata mai ƙari to wannan tarmasuwa ki jaje tarmasuwa ana nufin allura kenan
to allura irin allurar da ake likita ke yi
da wanda likita ke yi da
ko kuma ta dinki ko kuma wace irin allura
da likita ke yi burma mu mutum ita aka ce mata tarmasuwa
to
na Sokoto ke ku ga mu ai vocabulary na Hausa yayi mun yau
na sanyin na to me kai allurar likita a wannan garin har da aka bada sunan
gari ta ake ce ake ku ai tun wacce allura aka yi ai tun ga wacce allura aka ce mata tarmasuwa
to
ana nan allura tarmasuwa wai in kana faɗin allura to za in ka doka za ta soke ka to sai ka ce mata tarmasuwa
dan saboda me
don alkunya
kunya allura
kware ku
kunya mu tsoro
duduka yi
ko ka ba sakwace da tsoro gare ka
ai ke san wato mallam Bahaushe shi tun azal ba sakwace dai ba ai yana umhani da ba da tsoro don yin tarbiya kina sa hito da wani abu da aka ce ma champi ke ga sai a ce wai in ka zauna bakin kofar daki wai akwai wani dokin daki dokin kofa zai tune ka
ke
san dai ba wani doki ko wani abu amma mallam Bahaushe
na amfani da wannan
madalla ko a ce in mutum na zauna tsakiyar hanyoyi zai yi mai zanyi ne ba a so kana tsayawa nan don za ka yi ta ganin abubuwan da bai kamata ka gani ba to irin haka din ne dai ana wannan alkunya
to mun gode da wannan bayani sai kuma mako mai zuwa kuma za mu sake ɗauko wata kalmar daga cikin waɗannan wasiƙu da su masu saurari suke aikowa
don ai gaskiya
ya yiwu su ma ba su san ainihin ma'anar ta ba
ana ai in kice Sokoto su aiko miki kalma su sai ke cika takardu sai ke cika takardu da kalmomi a hada yafi
to mako mai zuwa ma waka zalika
to shikenan to suna jinki suka yi rukunan yake suna jinki
to madalla na ganka kana ta dariya da labari
a ai wato sai ke bada labari
ai
sai ke bada labari
ai sai ka bada
dan abin ga
ni sai ka bada naka
to ni
dan saboda kar in baka dama ba labarin da zaka bayar ba dan ka ji an ambasu wadansu sai ka sake to fadi labarin naka
a to ake san shi da ba sakwace ki sai ya iya mai da
abin a fadi naka fadi naka fadi na
to in wada miki na babarbare
to
ko na ba gobe kike so
wanda da kuka so haka dan muka so
to shi wai babarbare aka ce ya abin nan kisan ba dangana gare su ba
haka kace
ba dangana gare su ba wani bi suka kayan mutane suna dan ya tabawa
to
shine na san dan garin ya dan yi mai zafi haka sai ya dan haura ginin mutane to ashe shi bai sani ba gidan gardawon nan masu abin nan masu wasa da dabbobin daji sai ya fada cikin su yana fadawa zugudun kuma ginin ne yana da tsawo can waje sai da ya taka wani abu nan ba abin da zai taka sai ga kura ta yare kuri can yayi haka yaga zaki yare kuri nan yayi haka yaga wani jamisa nan
sai
sai kawai sai isko Allah ya sa mai suna kusa da wurin sai je na malam wannan tashi ka kama barawo sai ce haka wani barawo na kama da Allah ya tafi kai ce wallahi ban tafi ka kama barawo dan Allah ka tashi ka kama barawo
garma gida ya kama shi da kura ta cinye shi
kaji ne ga wallahi garma duk kashin da mai gida zai bashi garma bashi kaji
da kura garma bashi kaji da kura ta cinye shi to shi kuma wannan babbaren ya aiko da labari shi ma ya rama wannan labarin wani Usman Mahuta ne ya aiko mana da shi
na sa ana haka
yace labarin wata tsohuwa ce basakwata ta tashi daga Sokoto za ta Adamawa inji Usman Mahuta to shike na tsohuwa ana shiga mota sai ta zauna sai ta ce ma direba ta ce mishi direba yace da Allah idan an kai Kano ka gaya min sai direba yace to an fara tafiya sai tsohuwa ta ƙara gaya mishi direba dan Allah kada ka manta an kai Kano ka tuna mai yace baba naji an dan tafiya dan tafiya tunda kila tsoho bata saba tafiya ba
tana ga
sai tace dan Allah direban har yanzu ba kai Kano ba yace ha ba tsohuwa mun sai fasinjojin ma su ma suka kule suka ce baba mu mun ji alƙawari ki kwantar da hankalinki idan muka je in ya mamanta mu zamu tuna miki shikenan ana tafiya tsohuwa bace ya kwashe ta sauran fasinjoji ma duk bace ya kwashe su
dadin mota ya abin nan kenan
mota sai dadi
daga jiya
akai tafiya aka wuce Kano
an yi
tafiya can tsohuwa akai shiga wata gargada nan da nan ta jijice ta tashi sai ta tambaya tace direba har yanzu ba kai Kano ba sai aka ce la mun ta ne abin da da wuce Kano ta ce tsohuwa tace sauran fasinjoji suka ce to duk sun dauki alƙawarin cewa su za su tuna ma direba suka ce ko da yake an yi nisa tunda sun dauki alƙawari wannan tsohuwa a koma
to
yana suka ce a koma su sun haƙura a koma su za su ba direban cikon kuɗi ma dan a maida tsohuwa tunda sun yi mata alƙawari
to
shikenan aka niki gari aka sake komawa aka yi nisan tafiya aka koma Kano
to ha
ana shiga Kano aka ce to baba
an
so Kano shikenan ta sauka ta bude jakarta wai ashe likita ne ya bata magani
to ha
sai yanta ta ce mata wai idan ta sha kwaya daya wannan lokacin wai aka je
Kano
ta sha kwaya daya
wai ta mata kwatancin lokacin
da ta mata kwatancin lokacin
da ta ko dole sai a Kano za a yi magani
shi kenan tsohon tunda soka ta sha yan gora ta sha magani sai ta ce to a tafi aka ce me ya faru ta ce ai yanta ce ta ce in an zo Kano ta sha magani ga ta sankwatawa
wallahi wannan ya iya sata ai wannan babban bare ne yayi wallahi wannan ya iya sata na ji labarin tun shekara 10 da suka wuce
Usman yace na san yi ne yace wai kai in kai ne direban
ha
ya zaka yi
a ya ko zan yi tunda nayi alƙawari na cika alƙawari nayi kuma na cika sannan dole wallahi kai ba tsofa uzuri wallahi dole ai mata uzuri
masu saurare ko masu kuna iya gardawa shafinmu na sada zumunta domin ba da labarin ku ko kuma yin muhawara akan waɗannan labarai da a cikin wannan labarin shi
in kai ne direban ko kai ne passenger kuma ya za ka yi
wannan labarin na marebari da ya kama ɓarawo da wannan
tsohuwa ya haura gidan kula
wanda ya fi baka dariya nan za mu jabirki sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
VOA Africa a Niamey akan mita 100.